Therefore, it is our desire to ensure that we are connected to various communities where we conduct internal security operations in order to enhance.
Faruk Yahaya, wanda daraktan sashin mulki na rundunar Manja Janar O. Ali wakilta, ya ce rundunar na da muradu da irin wannan aiki zai shawo kan mutane su rika kaunar soja, don haka ya taimaka wa soja ga gudanar da ayyukansu. Babban Hafsan ya kara da cewa rundunar ta gina makarantar sakandaren koyon ilimin fasaha a yankin.
Army Headquarters Department of Civil Military Affairs embarked on an assessment visit by the Chief of Civil Military Affairs.
Da yake jawabi daraktan sashin hulɗar sojoji da farar hula na rundunar, Manjo Janar Marcus Kangi ya ce da zarar samun buƙatar da suka yi ta neman a tona rijiyar sun zo sun duba inda suka turo 'yan kwangila suka tona rijiyar. Shugaban hukumar mulkin ci gaban yankin Adamu Moy, wanda tsohon soja ne da ya yi amfani da damarsa ta rashin ƙin jinin soja, ya shawarci sauran al'ummomi da suke kusa da wata cibiyar soja su nemi irin wannan tallafin.
Badan ji tsoronsu ba domin ni ma na sa kakin so ƴan uwana ne so na je ne musu da suka gan kuka na man da ya tambaya ce waye wannan aka ce mishi ai dan uwanka ne tsohon soja sai ce a mu yi mishi da sauri in suka tashi suka nema insha Allah za su samu domin sojojin mu ne yanzu ba ƙarin sojojin na da bane so a shirye suke an kai musu genuine complaint da za su taimaka maka za su taimaka ma jama'a ka ba kai as a person ba project da suke yawanci da suke yi kenan so su tashi su yi rutu su je wurin su su nemi wannan talafin za a musu.
Sarkin kabilar Mada da ke da fadarsa a garin Akwanga, da cin Samson Gamu Yaren, ya ce hakika rijiyar za ta taimaka wa jama'ar yankin da samun ruwan sha mai tsafta, inda ya amfani da damar wajen buƙatar sauƙaƙawa yaran farar hula kuɗin karatu a sakandaren kamar yadda ake wa yaran sojoji. Da cin ya miƙa kyautar kwari da baka ga babban Hausan da ke alamta gwarzantaka ta kabilar Mada, inda kuma ya bashi sarautar taurarin Mada.
Wannan yanki sananne ne ga dukkan al'umma na Nasarawa sai ga baki daya da zaman lafiya. Wannan ta samu ne ta wurin fahimtar juna, wurin gafartawa, kuma himmantuwa domin aƙida daya.
Saboda yanayin soja na saurin fushi da ma wuce gona da iri, sukan kasance a zaman doya da manja da yawancin jama'ar ƙasa, da mutane ma ba sa sha'awar hulɗa da su, da wani lokacin maimakon in an gansu za a samu taimako sai hakan ya ƙare da cin zarafi. Nasiru Adamu Ali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.